Kai karshe zo da kai ga sannan ka gargada ja gayya dan Muhammad to dan cikin gida ta yi na yo baitinka mai kwata dole ne in gaida ka musbahu guntu ina baitinka coach obacho dole ne in yi kiranka abba kamar dole ne in yi baitinka najib waral dole ne in gaishe ka gadugija dole ne in yi baitinka mai gari dole ne in gaida ka muazzam zizu dole ne in yi kiranka sannan uban da balan ba daya garkuwa ga babu baya dole ne gaida ka abba na sara diyab na gaida ka ga abashe ba na gaida ka nura romeo ai na yi kiranka sadi bala kai ma dole ne gaida ka abba kaka na gaida ka ga manya kai ma na yi baitinka dini motoli ina gaida ka annabaki kai ma na gaida ka shamsu tabara kai ma na gaida ka jinjiri dole in yi baitinka aramma kai ma na gaida ka shamsi milan na gaida ga halifa kaura kai ma na yi baitinka muslim kai ma dole in gaida ka goga da salele na gaida ku kamal rumbu ta kasan ole ka kai ma na gaida ka biliya kai ma ka ji salam baitinka abadun ko dole in gaida ka halifa charki na gaida ka dadi ayo nayi baitinka bashir lele kai ma ina gaida ka rabiu bekum na gaida ka maho kai ma dole in gaida ka nace ina stabo na gaida ka nayi baitinka saboda babu irin ka wale figo na gaida ka nayi baitinka dan babu irin ka mai zage kai ma dole na gaida ka shagi kai ma na yi baitinka malan nasiri na gaida ka usman mani na gaida ka dole in yaba ku dan babu irin ku aba
Domin ka ga moci da kai ka zarce saka.